Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Freedom muryar jama'a ki gabatar da Inda Ranka. Masana da sauran jama'a na yin martani da fashin baki dangane da matakin babbar kotun Kano na soke dokar kirkirar sabbin masarautu. Shin kome matsayin sarakunan huda yanzu? Yayin da Hausawa ke zaurancen cewar kiwon kare asaran naira, wani mutum zai shafe watanni a kurkuku bisa laifin dukan karensa. Sama da mutane 25 ne suke fuskantar tsangwama a garin Albasu, tun bayan da sarkin mayin ƙarya ya ce su mayu ne. Waje guda kuma ƙoƙarinta na ci gaba da rarrabewa da baccin makawo akan harkar mayu. Hukumar anti-corruption da ke aikin operation a fatattaki mayu ta sake kamo sarkin mayu na yankin Rege, har ma ya ce shi sarautarsa ta cintuwo ce ba ta maita ba.
Sarkin ci ne, kada na cito kakana ya ce mun kai zai wannan sarkin ci ne.
Za mu kawo muku sakonnin ra'ayoyin ku bi da bi, su ne ma za su zame mana cikamakin rahotanninmu na wannan lokaci. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Nasir Salisu Zango ne yake muku sallama tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin Inda Ranka. Yau ma dai ta jiya domin za mu ɗauko shirin ne da batun mayu, inda hukumar anti-corruption ƙarƙashin shugabanta Muhimmu Magajiri Mungado ke ci gaba da aikin sanya kafar wando ɗaya tsala da sarakunan mayu waɗanda ke amfani da barazanar maita suna kunna wutar rikici a tsakanin mutane. Sama da mutane 25 ne suka shiga garari a Albasu bisa yadda wani wanzami ya ce musu mayu, amma daga bisani da ya gamu da masu bincike suka kuma matsa shi sai ya ce shi dama ba sarkin mayu ba ne, sarkin aska ne kawai. Wannan matsala ce ta sa ofishin na anti-corruption ya ci gaba da fafutukar kubutar da mutane da ake nakaltawa maita domin neman kuɗi. Yanzu haka dai Muhimmu Magajiri Mungado da ake wa lakabi da azabir mayu ya lashi takobin taka wannan muguwar ɗabi'a burki, wato ta yadda mutane yake barazana da sunan maita. Amma a ƙarshe sai ka iske dama can nutso da malafa ne, don haka ya ce kunnan jaki ya daina firgita kura domin ta gane cewar tsoka ce zalla. A ci gaba da wannan aiki ne ma aka sake dakuma wani sarkin mayu na Rege mai suna Jibrin, sai dai ko da aka gurfana da shi a gaban hukumar ya kuma fara fuskantar idanuwan matambayan hukumar ya ce shi ba sarkin mayu ba ne, kuma sarki ma da ake kiransa ba sarkin maita ba ne, sarkin cintuwo ne. Domin ba abin da ya kware a kai sai cintu.
Wancin mutane suna kallonka a matsayin sarkin mayu, kai hakikanin gaskiya sarkin me?
Sarkin ci ne, kada na cito kakana ya ce mun sarki kai zai wannan sarkin ci ne, kai wannan sarkin ci ne, har duniya ta dauke ni, ina ba da maganin gargajiya har duniya ta dauke ni sarautar mayu.
Har ila yau Jibrin sarkin mayu ya kuma yi karin hasken cewar kakansa dai maye ne, amma shi baya maita, magani kawai yake bayarwa.
Kakana ne in sarautar mayu da.
Kai da ka gaji taka sarautar mayin, ya karka tafi da ita.
A ni gaskiya zan ce ni ban san sarautar maitawa, amma ina ba da maganin gargajiya. Da ya mutu yake ce an samu magaji, to shikenan har na gudu cikin baga nace ni ba zan magani ba.
Malama Laure, wata dattijuwa ce wacce aka ce mai ya ce ta kuma ma kama matar wani matashi, har ma mijin matar da wasu ƴan uwa suka yo gangan ko suna kokarin hallaka ta. Ga mazantawar da muka yi da ita akan wannan yanayi da ta tsinci kanta a ciki.
Sai suka zazzabure ta, tambara mata carbi, suka ce ta faɗi wannan ya kama ta, ita ce ne da ta ji zafin duka.
A gurin rukiyar?
A gurin rukiyar. Ba malamai ne ba? Eh, da ai da alin ne da tsoho. Wannan in makan kafa, in hantsila wannan in makan kafa, in hantsila gaban mijina.
Shi kuwa nasu ɓangaren Muhimmu Magajiri Mungado, shugaban hukumar anti-corruption ta jihar Kano, kuma wanda a yanzu ke zaman sarkin fatattakar mayu. Ya bayyana cewar za su ci gaba da rarrabewa da baccin makaho, kuma duk wanda ya da'awar cewar maye ne shi, to sai ya zo ya kare kansa.
Kuma yanzu dai a gabanka yanzu gashi mun dauko wani shi ma sarkin mayin, ya zo ya ce sarkin cintuwo ne shi. Saboda haka a hankali gaskiya za ta fito. Mu abinda muka ce mutane su zauna lafiya, domin abubuwan nan suna kawo rashin jituwa tsakanin al'umma. Wata ma yanzu abinda muka gane wata ƴakkishiyar tace ita mai ya ci. Wani kuma dan uwansa, wani in ka kalle shi zaka ga irin dai rashin jituwa ne ta tsakanin al'umma da al'umma. Shikenan sai mutum ya tankoshe kaba sai ya ce wani maye ne, sai kuma ga wannan abin ya zo har ana nema a kisan kai ko wani makamancin haka.
A ƙarshe Muhimmu Magajiri Mungado ya ce yakin su na operation a fatattaki mayu ya aike da sammaci ga Alhaji Hayaci Roman Mayu, dan jin yadda suka samo sarautar maita. Sai dai shi ya ciro mamayen Kano, ya ce mai martaba sarkin Kano ne ya nada mahaifinsa a sarautar Mayu. To Allah ya kyauta. Yanzu kuwa sai batun martanin masana da sauran al'umma dangane da hukuncin babbar kotun jihar Kano dake Bamfai karkashin mai shari'a Justice Usman Na'abba, inda kotun ta yi hukuncin rushe dokar da ta kirkiro sabbin sarakunan yanka guda hudu kari akan guda da ake da shi. Yayin hukuncin dai Justice Na'abba ya bayyana cewar matakan da majalisar dokokin jihar Kano ta bi wajen dabbaga waccan doka ba su dace da ka'ida ba, dan haka ne ma ya rushe dokar. Yana mai cewar duk wanda bai aminta da hukuncin ba yana iya garzayawa kotun daukaka kara a Kaduna. Jim kadan bayan fitowa daga kotun, mun zanta da lauyan gwamnati wanda kuma shine kwamishinan shari'a na jihar Kano, Barista Ibrahim Mukhtar, wanda ya ce kotu ta dogara da batun cewar wanda ya kai kudurin dokar ba dan majalisa bane, amma fa ya ce za su yi nazari domin daukar mataki na gaba.
Shi muhimmin abu shine cewa abin majalisa ta yarda da shi ba wai mutum bane ko a internet ba aka jefo abu, idan yana da muhimmanci dan majalisa zai iya kamawa kuma ya gabatar da shi a gaban majalisa, shine muhimmin magana. Kotu ta ruguje doka, ta ce ta ruguje doka kuma ba ta yarda da duk wata doka da take gwamna ya sa mata hannu akan sarakuna ba.
Shi kuwa nasa bangaren Barista Maliki Kuliya, jagoran lauyan mai kara, cewa yayi hukuncin yayi musu dadi. Ga mahirarsa.
Kotu dai ta tabbatar da cewa wannan doka da aka sa wa hannu ran 8 ga watan Mai na bana wacce ta gutsutsula masarautar Kano haramun ce saboda ba a bi tsarin doka na tsarin mulki da kuma dokokin ita kanta majalisar ba. Dan haka kotu ta ga cewa gaba ɗaya tsarin an yi shi a haramce, dan haka tabbatar da cewa wannan doka ba ta daidai ba saboda ka ta soke ta.
Amma wata sanarwa da ta fito daga ofishin kwamishinan yaɗa labarai na jihar Kano, Comrade Muhammad Garba, ta bayyana cewar matsayin gwamnati akan wannan hukunci shine sarakuna dai suna nan daram, kuma gwamnati za ta ci gaba da mu'amala da su a matsayin sarakuna masu daraja ta daya. Comrade Muhammad Garba ya ce sun yi mamakin wannan hukunci kuma ba za su nade hannu wajen sayar da haƙƙin majalisa ba. Shi kuwa nasa bangaren alkali Abdullahi Maitama Yusuf, tsohon alkali a nan jihar Kano, ya shigo yana mai cewar kamata ya dukkanin bangarorin biyu, wato fadar masarautar Kano da kuma fadar gwamnatin jihar Kano, a matsayinsu na manya masu fadaji su zauna su yi sulhu a tsakani amma dakatar da wannan tashin-tashina da ka iya zubar da martabar jihar Kano.
Kotun sulhu ita ta dace a wannan gaba saboda abin nan ya shafi al'umma na jihar Kano da gabaɗayansu. Idan an je an zauna, to insha Allah za a samu mafita. Ni kaina na nemi cewa da gwaggon gidan dabo da gwaggon gidan gwamnati su zo su kawo sulhu akan wannan abubuwa da suke tafiya, a ba su neutral kotun babbar kotun sulhu su zo su shigo su kawo sulhu.
To sai a kasance da mu a shirinmu na gaba domin ci gaba da wannan hira da alkali Abdullahi Maitama Yusuf. To kome wannan hukunci ke nufi ga sabbin sarakunan? Neman wannan amsa ya sa muka tuntubi Barista Ibrahim Cedi, wanda ya fashin baki akan wannan hukunci.
Abinda wannan hukunci yake nunawa a dangane da matsayin sabbin sarakunan da gwamnan jihar Kano ya nada a baya karkashin wannan doka, yana nuna cewa yanzu babu wannan sarakuna.
To dama kotu tana da ikon rushe abinda majalisa ta yi, alhalin kowanne an ce gashin kansa yake ci. Farfesa Kamil Sanfage, masanin kimiyyar siyasa a jami'ar Bayar da ke Kano, ya ce sosai ma ai alama ce ma ta balagar siyasa.
Shi bangaren shari'a shi yake da iko ya duba ya ga cewa wata doka da majalisa ta yi daidai da tsarin mulki ko ba ta yi ba, ma'ana ita ce za ta iya yanke hukunci. Don haka kaga inda ta yi bangaren shari'a ya yi daidai da abin da tsarin mulki ya bashi, cewa idan ya duba duk wata doka da za a yi ƙasar nan ba za ta zamanto sama da tsarin mulki ba. Don haka bangaren shari'a ne kawai yake da ikon ya bada wannan fassara, ba wani bangare ba.
Farfesa Kamilu Sanfage kenan, masanin kimiyyar siyasa a jami'ar Bayar da ke Kano. Ba sauraro shirin Inda Ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio, muryar jama'a. To madalla. Yanzu kuwa sai hukumar Karota, inda wani matashi mai suna Suleiman yayi kukan cewar ƴan Karota sun kama shi akan keke, sun kuma yi masa taron naira 31,000. Wannan matashi ya ce a lokacin da aka kama shi akan keken ya dai kare doka ne, sai dai dan karotar yace masa gara shi kuma yace ai ba gara bane shi wato dai ya mayar da martani daga nan ne yace yan karotar sun shigar da shi cikin masallacin Idi sun kuma rubuta masa wannan tara ta naira 31
eh sai mutaka ta ciwo sai labar 31 in yana son kikena
ko dai baka da lamba ne laifukan naka ne wata kila da yawa kuma
kai ba ni lecto ani na ga inda kuma da sun zalunce ni da kai ba wani abu amma yace ina da kika ce labar 31 ba wani zaga ba ba wani kace ba ba wani wani abu ba 31 ana kasan musulmai
to amma daga bisani manya sun shiga an kuma mika shi kotun karota inda aka rage tarar ta koma naira 5000 kuma daga bisani wata majiya tace mana naira 2000 aka samu daga jikinsa aka kuma sallame shi kafin mu je ga Amina da za ta karanto mana sakonnin ra'ayoyinku ga takardar neman taimako ta wani bawan Allah mai suna Kabiru Baba dan shekara 27 wanda Allah ya jarrabe shi da lalura mahukunta yake neman naira 135 domin yi masa aiki yace ba shi da hali sai kuma takardar neman taimako ta wata baiwar Allah mai suna Harira Rabe wata ke kwanta asibitin koyarwa na malami ne Kano kuma mahukuntan asibitin sun yi barazanar dakatar da ci gaba da kulawa da ita matukar ba a ciko naira 40,000 ba domin ci gaba da aiki wannan baiwar Allah tace karfin su ya kare dan haka take roƙon ku bayan Allah a taimaka a ceto rayuwarta haka kuma muna kiran Aliya Ibrahim wani bawan Allah mai suna Alhaji Abubakar Shehu daga kofar Mazugal yayi kuma ta da naira 25,500 haka kuma muna kiran ƴan uwan Abubakar Sani mai fama da lalurar karaya gidauniyar Muhammad Yaro Foundation ta share masa hawaye da cikon naira 50,000 da yake nema ubangiji ya muku sakayya da gidan aljanna abinda kuke Allah ya sa ku dauki ninkin banankin a gidan aljanna Allah ya karo arziki mara yankewa a gidajenku yanzu kwa lokaci yayi da zan sada ku da Amina Hamisu Isa wacce za ta karanto mana sakonnin ra'ayoyinku daga Facebook
a yau zamu fara da ra'ayin Amina Adamu Malam Madori da yake cewa haba sarkin mayu ai sai ka girba abinda ka shuka domin hakan ya zama darasi ga masu irin halinka sai ra'ayin Bala Abdu Mai Tsidau da yace to ai ba a magani da najasa ko abinda yake haramu malamai dan Allah ku kara himma wajen wa'azantar da al'umma da tsoratarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kan hani da hudda da bokaye ana ta ra'ayin Maryam Daliti cewa take amma wannan mata tayi ganganci shiga da waya gidan yari ya kamata dai jama'a a hankalta su kuma mayu sai dai muyi addu'a Allah ya mana tsari. Ta ra'ayin Samini dan Batta da yake cewa baiwar Allah mai yunkurin kaiwa ya gidan gyaran hali Allah ya kawo lamarin ku dau. Sai ra'ayin Fatima Nuhu da take cewa Allah ya kyauta dama na jasa ai ba magani bace.
To an gaishe ki Amina. Duka kuma da wannan ne shirin ya zo karshe a madadin dukkanin abokan aiki. Yusuf Bala Abdullah, Amina Abdu Baka Noma, Zulaiha Yusuf Aji da Amina Hamisu Isa. Sai Abdulrahman Hamisu na Madina wanda ya sarrafa na'ura dan sada ni da ku. Nasir Salisu Zango da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu kasance cikin goshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.